wannan yajin aiki babu gudu babu ja da baya mun kirawo yajin aiki na gama gari wanda insha Allah yau din nan Monday zamu fara shi mun kirawo duk kungiyoyin da suke karkashin mu waɗanda suka hada da Nubank wato masu daukar man fetur da kuma bankuna da kuma telecommunication kallon karki da sai dai sauran manya-manyan kungiyoyi da suke karkashin wannan kungiya ta kwadago da UN wannan yajin aiki zamu yi shi ne sai ran da shine girman shugaban kasa yaji kirayen mu yawa to cire wannan minista na kwadago wanda ya makale da rigan shugaban kasa yana rashin mutunci wa ma'aikatan Najeriya yana jawo shugaban kasa zai
Comrade Nasir Kabir kenan kakakin bangaren kungiyar kwadago ta ULC ke mana karin bayani kan yajin aikin gama gari da suka fara a yau Litinin duk kokarin da kuka yi don jin ta bakin ministan kwadagon Najeriya Dr. Chris Ingige bai nasara ba zamu ci gaba da abin sawu amma ita ɗaya kungiyar kwadagon ta NLC tace wannan yajin aiki da ULC ta fara a yau din nan shiririta ne Comrade Ayubo Aba shine jagoran NLC a Najeriya
ba jiha ko ɗaya a Najeriya da zata shiga wannan yajin aiki ko kuma ma'aikata wanda muka ba su umurni inda nake so a fahimta shine a bisa ga abubuwan da yake faruwa a ƙasa akwai mutane da yawa da suke so su amfani da wannan dama domin su kawo rudani da kuma tashin hankali kuma ina tabbatar maka cewa wannan kungiya da ta bada wannan umarni kowa ya sani gwamnati ta ce ba a yi mata rajista ba idan ba ka da wannan dama ba za ka iya amfani da wannan daman ba so ina ganin kawai rudani ne ake so a kawo domin a samu abubuwa kar su ci gaba kuma mun lura sosai kuma mun ga cewa ba harka ne na kungiyar kwadago ba duk mun riga mun gaya musu cewa babu yajin aiki
to sai dai kuma kungiyar ta ULC ta kuma ayyana NLC a matsayin ita ce haramtacciya kamar yadda Comrade Nasir Kabir ke cewa
muna so a tambaya mana shi shugaban kwadagon nan ya gaya mana menene register number register NLC mun san NLC a Najeriya ba ta da register in akwai kuma gaya mana number ta
yawa
kungiyar kwadagon ta ULC ita ce kadai take da register wato 001 a fito a gaya mana menene register kungiyar kwadagon NLC menene number ta
yawa
tabbatar maka babu ba su da shi
abin jira gani yanzu shine irin tasiri ko rashin tasirin da wannan yajin aiki zai yi abinda lokaci ne kadai ka iya nunawa Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria